shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo da na Kenya William Ruto su ne suka shaida yayin da ministar harkokin wajen Ghana Shari'ai Kobuchi da sakataren majalisar ministocin harkokin wajen Kenya Dr. Musali Mudavadi suka jagoranci rattaba hannu kan yarjejeniyar diplomasiya a fadar shugaban kasa Jubilee House kenan Accra haka kuma an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da suka hada da ilimi yawon bude ido haɗin gwiwar tsaro kasuwanci da zuba jari masana'antu da gudanar da mulki domin karfafa alaƙar da ke tsakanin kasashen biyu a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaba Akufo-Addo yace
trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the years
wannan kasuwanci da tattalin arziki tana ci gaba da bunƙasa tsakanin kasashen Ghana da Kenya inda kasashen biyu ke ƙara fahimtar juna da kuma nuna goyon baya ga juna kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya tarayyar Afirka da ƙungiyar kasashen reno Ingila na Commonwealth shugaba Ruto a nasa bangaren ya bayyana cewa ƴancin zirga-zirgar jama'a tsakanin Ghana da Kenya ya haifar da fa'ida sosai a fannin kasuwanci zuba jari da kuma yawon bude ido
in this respect his excellency and I noted that trade between Kenya and Ghana is growing
a dangane da haka ni da mai girma shugaban kasa mun lura cewa kasuwanci tsakanin Kenya da Ghana na bunƙasa misali a shekarar 2022 kayayyakin da Kenya ta shigo da su Ghana sun kai dalar Amurka miliyan 10.4 kuma an kiyasta kayayyakin da ake shigo da su akan dalar Amurka miliyan 4.8 mai sharhi kan harkokin siyasar cikin gida da waje Malam Isa Abdulsalam ya yi tsokaci kan wannan alaƙa da aka dora tsakanin Ghana da Kenya
domin ga shugaban kasar Kenya a kasar Ghana ya zo ne bai fara jaddada wannan mu'amalar da ke tsakanin su kara fara da amfanin da ke tsakanin su especially lokacin da aka dace za ka kara education ciki za ka kara farming ciki za ka kara tourism ciki wanda yake dai ba dama ziyara kasace tsakanin Ghana da Kenya wanga abu zai haifar da amfani mai girman yawa tsakanin Ghana da Kenya
masani kan harkokin kuɗi da kasuwanci Hamza Tijjani yace kasashen biyu za su amfana kwarai ta bangaren tattalin arziki
Ghana da Kenya suna cikin kasashe da yake lokacin da aka shigo da cibiya na Africa for Continental Free Trade Area wato wannan cibiya da take samar da kasuwanci a sauwaki a nahiyar Africa wayannan kasashe sun karbi wannan abu da hannu bibbiyu to kuma bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunƙasa kasuwanci tsakanin su babu shakka wannan zai taimaka musu kwarai da gaske lokacin da kasar Kenya ta fara samar da baturi kasar Ghana ce kasa na farko da yake ta shigo da shi Ghana da Kenya za su samu ci gaba musamman bangare na tattalin arziki sa'annan kuma nahiyar Afirka ma baki daya
al'ummar kasashen biyu kuma za su samu alfanu idan an tabbatar da waɗannan yarjejeniyoyi inji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Merabu Jibril Abbas
babu shakka al'ummar Ghana za su ci moriyar wannan yarjejeniyoyi inda 'yan kasuwa za su ci moriyar wannan yarjejeniya a fannin kasuwanci da zuba jari haka zalika ɗalibai za su ci amfanin wannan yarjejeniya a fannin wato zurfafa ilimi da kuma wato harkoki na kasa da kasa a fannin cinikayya inda kasar Ghana da Kenya za su ci moriyar wato AFCFTA
a cikin ziyarar shugaba Ruto na kwanaki uku ya bada nake a headquarter AFCFTA ya ziyarci kabarin tsohon shugaban Ghana Kwame Nkrumah a nan Accra haka kuma shugaba Nana Akufo-Addo ya karama shi da babban karamawa mai daraja wato companion of the order of the star of Volta Idris Abdullahi Babu sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana